sakakagano tari atabayyana halam da irin kulawar da muke baiwa juna masoya in an tambayi sunan abokan mu masu na da taken tawayan ki ba su kushe kuna
Anyway, you go, I'm not tired of the truth now.